بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin shirinmu na Ramadana a tarihi daga tashar mu ta Albani TV Kainuwa da Shan Allah. Wannan shiri taƙaitaccen shiri ne da ke tarihin wasu abubuwa da suka faru a zamuna daban-daban cikin shekaru da ƙarnoni da dauloli mabambanta na tarihin musulunci mai tsayi, musamman wanda suka shafi watan Ramadana mai albarka. A yau wannan shiri namu shine kashi na 27 insha Allah, wanda a cikin shi kuma zamu ambaci wasu ababe da suka faru a irin wannan rana ta 27 ga watan Ramadana a cikin tarihin musulunci. A shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a irin wannan rana aka farlanta zakatul fitr, wato zakar kono ko zakar fiddakai, wadda aka sani cewa masu azumi suna fitar da ita ana gobe sallah ko ana jibu sallah. Wannan zakka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin sa, yana cewa wato tsarkaka ce ga masu azumi, sa'annan kuma abinci ne da tallafi ga mabukata. Ana fitar da shi ga dukkanin mutane, musulmai, mazansu da matansu, yaransu da manyansu, masu ƴanci da kuma bayi. Wato kowane mai gida zai fitar wa dukkanin al'ummar da suke rayuwa ƙarƙashinsa, iyalansa da ƴaƴansa da ƴaƴan riƙo da ma'aikatan da ke aiki a gidansa da duk wani wanda yake cin abinci a kwanansa, wajibi ne ya fitar masa matuƙa yana da wadata. Sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitar wa hatta ma'aikata da bayinsa da bayin matarsa, kai har da ma ƴaƴan makwabta da ƴaƴan ɗalibansa. Haka ya ruwaita zuwa a cikin hadisin da ke cikin Sahih Muslim. Sannan ana so mutum ya fitar ne daga abinci wanda yake wato matsakaici cikin abincin da ake ci a garinsu. Matsakaici da aka ce bai nufin abinci mara daraja, da aka zamu ga sahabbai suna fitar da abinci ne mai kima. A farko al'amari sukan fitar da dabino, daga baya da dabino yayi wahala ba a samun shi, sai suka koma suna fitar da alkama da shinkafa da makamantansu. Da haka yana daga cikin kurakuran da muke wajen fitar da zakar kono, shine sai mutum ya nufaci wani abinci mara kyau ko kuma ba irin wanda shi yake ci a gidansa ba, sai ya fitar da shi. Yana cin shinkafa amma sai ya fitar da dawa, yana cin shinkafa da alkama sai ya je ya fitar da masara wata mai dattima ko zari. To wannan duka dabaru ne da irin riyawa da shi ɗaya yake wa mutane, kamar da Allah yake cewa wala tayammumul khabisa minhu tunfiqunahu walastum bi'akhidhihi, kar in ka tashi yin sadaka ka nufaci abin da yake wato mara kyau ne, mummuna ne, ka ce shi za ka bayar, wanda kuma kai inda za a baka wannan ba za ka karɓa ba. A taƙaice, zakka fiddakai a wannan shekara ta biyu aka farlanta ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta ta a wannan lokaci, ya ce kuma a fitar da ita mafi aƙsa mudda shine a fitar ranar sallah da safe, amma kar a bari a tafi idi ba a fitar ba. Ana so a fitar da ita kafin a tafi idi, babu laifi a fitar kwana ɗaya ko biyu kafin ranar sallah, domin su ma talakawan su samu su ainihin shirye-shiryen gyara abincinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa Sayyidina Abu Huraira yana ma karɓa tun farkon azumi, ana fitowa ana tarawa. Wannan kenan. Na biyu, sai kuma a shekara ta 65 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, wanda a shekarar ne Abdul Malik dan Marwan dan Hakam al-Umawi al-Qurash, daya daga cikin jigajigan sarakunan daular Banu Umayya, ya hau mulki bayan rasuwar mahaifinsa, wato Marwanu dan Hakam din kenan. Shi dai wannan bawan Allah an haife shi ne a shekara ta 26 bayan hijira, kuma ya rasu ne a shekara ta 86 bayan hijira, ma'ana ya shekara 60 din a duniya. Shi ne halifa na biyar cikin lissafin halifofin daular Bani Umayya, kuma ɗaya daga cikin wanda ya ƙara mata ƙarfi, ya kuma tabbatar da digadiganta a bisa tsarin mulki na ainihin wato daula irin ta su ta mulki na gargajiya. muka lallaka shekara ta 658 bayan hijira zamu ga cewa a daidai irin wannan lokaci ranar 27 ga wata sarki Saifuddin Qutuz wato wannan sarki na daular Mamalik wanda ya jagoranci shahararriyan wato gwagwarmayar nan ta yakin da muka yi bayani a darasi da ya gabata da ake kira da suna Ainu Jalut wadda aka yi a 25 ga watan Ramadan a wannan rana ta 27 ga watan Ramadan wannan sarki Saifuddin Qutuz ya isa garin Dimashqa bayan ya gama wannan gagarumin yaki wanda tarihi ba zai manta da shi ba bayan yayi kokari ya wargaza sojojin kafiran Mogol da Tatar karkashin jagorancin Kaptiga wadanda aka yi kacakaca da su aka bi su aka yi ta kakkama su aka yi ta ainihin karkashe su to a wannan rana shi kuma ya isa garin Dimashqa ya tarar da al'umma ta fito bakin gari ana mishi tarba marabalale ana ta shi masa albarka Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi sai kuma a shekara ta 1038 bayan hijira a lokacin wani babban malami mai suna Al-Muqrit Tilmisani ya gama rubuta shahararren littafin shi nan mai suna Nafutib an Ghusnil Andalus Ratib wanda littafi ne kamar kace gagar badau wato wani aiki ne na mausu'a na tarihi da aka rubuta akan tarihin ƙasa da yanayi da al'adu da tsire-tsire da tsarin ƙasa da mulki da al'umma wanda ya shafi ƙasa Andalus an dade ba a ga rubutu ainihin mai fadi irinsa ba kafin nan a shekara ta 392 akwai wani mashuhurin sarki shine Abu Amir Muhammad ibn Abi Amir wanda aka fi sani da suna Al-Mansur Abu Amir wanda sarki ne cikin sarakuna mashuhure a tarihin daular Andalus Al-Hajib Al-Mansur asalin shi ba sarki bane hajibi ne na sarakunan daular Banu Umayya a Andalus amma da iya gwagwarmayarsa da iya siyasarsa da shige da ficensa da jarintarsa a wajen yaƙe-yaƙe ya kwace gaba ɗaya al'amarin mulki ya zama yana hannunsa ya zama sarkin da ya zamani da shi ko sarakunan da ya zamani da su guda biyu musamman na biyun shine Al-Hakam Ibn Hisham suka zama kawai kamar wato abun wasa a hannunsa wanda yake juyawa ya kafa mulki yayi iya abin da ya ga dama ya shigar da danginsa da ƴan uwansa da ƴaƴansa yayi jihadi ya kashe arna ya ma kashe musulmi a cikin wannan tsarin mulki nasa Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama a hankali dai ya kwace wannan sarauta ta zama shike ta cewa akan ta da shi ba dan sarauta bane kuma ba taba kiran shi da suna sarki ba sai dai a ce Al-Hajib Al-Mansur Abu Amir Al-Hajib Al-Mansur Abu Amir mashuhuri ne sosai a tarihin daular Andalus yayi ayyuka na kirki wajen inganta ilimi da kawo ci gaba na addini da jihadi na fada daular musulunci da kare iyakokinta sannan kuma yayi irin abin da sarakuna suka saba na innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alu yawa masa albarka wadannan suna daga cikin ababen da suka faru a ainihin wato irin wannan rana ta 27 ga watan Ramadana a cikin wasu zamanna cikin zamannin tarihin daulolin musulunci kamar da muka sha ambata dai Ramadana watan ibada ne watan aiki ne watan tilawa watan tadabburi cikin alqur'ani ba watan bacci ne da kasala da ainihin wato korafi ko rashin aikin yi ba yawa masu albarka saboda ƙurayen lokaci za mu dakata a nan sai mu haɗu da ku a shiri na gaba insha Allah inda za ku sake jin mu da wasu bayanai a takaice akan wasu abubuwa da suka faru a ranar a cikin tarihin musulunci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi